Yan'uwa, wannan taro namu mun taru ne saboda murna ta baiwar da Allah ya yi wa halitta baki daya a irin wannan wata. Ta fito da manzanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a haife shi. To manzala sallallahu alaihi wasallam duk wata halitta da Allah ya yi a bayan ƙasa to ba ta kai shi ba. Duk wani mai taƙama to bai kai manzala sallallahu alaihi wasallam. Manzala sallallahu alaihi wasallam in za ka yi muƙaranarsa da annabawa kowane annabi ka ɗauko shi ka haɗa shi da manzala sai ga manzala ya fice shi. Ba wani annabi wanda ya yi kusa da manzala balle ya je da shi ko kuma ya fice shi. Babu shi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda nake bayani idan muka ɗauko muƙarana da annabawa baki ɗayansu za ka ga babu wani annabi wanda ya kusa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wato ya daidai da shi ballantana kuma a ce ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk girman annabi za ka ga cewa manzon Allah yana gabansa. Mu ɗauko annabi Ibrahim al-Khalil wanda ake ce masa uban annabawa. Idan ka zo ka haɗa shi da annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sai ga manzon Allah ya fi shi ai khalilullah ne ake ce masa sai annabi Ibrahim. Shi kuma manzo Allah fa Habibullah to ai Habibu ya fi Khalilu amma luga ta Larabci in ka ɗauko Khalilu ka ɗauko Habibu to in ka tashi za ka yi tafsirin su Habibu ya fi Khalilu domin shi Habibu masoyi ne. Ita soyayya idan soyayya ta ƙarfu ba sai da wani abu ba ake samun soyayya. Shi kuma badaki sai ka yi wani abu na a samu badaki ta karfa sannan za a same shi. To ashe kaga Habibu ya fi Halilu to a gurin Allah ma Habibu ya fi Halilu domin shi maƙamin Halilu tsammani ne shi kuma maƙamin Habibu yaƙini ne. Maƙamin Habibu yaƙini ne maƙamin shi kuma Halilu shi kuma abu ne yake raja'i yake domin annabi Ibrahim ya ce wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin wanda nake tsammani kare ni tsammani wanda nake tsammani ya gafarta min tarku auladi na ranar sakamako. To abinda annabi Ibrahim ke nake faɗa shi kuma manzo Allah ne yake ai ba cewa ba ne mai ba. Allah ne yake inna fatahna laka fathan mubina li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ko yatimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sai da Ubangiji ya tajera fi'ili mudari'i mansubi. Mun san fi'ili mudari'i yana da hali yana da istiqbali. Allah tabaraka ta'ala ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam sannan shi annabi Ibrahim al-Khalil roƙon shi a gurin Ubangiji yana cewa wala tuhzini yawma yub'athun wala tuhzini kaka tabar da ni ranar da za a tashi a lita baki da shi ko manzon Allah cewa yawma la yuhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ba'u shi ba ma shi bai ma roƙa ba aka ce ba za a kunyatar da shi ba da ma duk wanda suka imani ma tare da shi sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi Ibrahim al-Khalil roƙo ya a gurin Ubangiji tabaraka wataala yake cewa wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake masa wa rafa'ana laka zikraka shi sai Allah ya yi roƙo yayi amma manzo Allah ba shi a kawai ake ba roƙo. Sannan annabi Ibrahim al-Khalil roƙo ga Ubangiji yake cewa wa junubni wa bani ya anna abud al-asnam wa junubni wa bani kaga addu'a yake Allah ya nisantar da shi wato ya nisantar da ƴaƴansa da shi baki daya da buran wato bautar gumaka. Shi kuma manzo Allah ce waye inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al-baiti wa yutahhirakum tatheera. Bas ma ne ma ba manzo Allah bai ne ba Allah ya bashi. Sannan annabi Ibrahim al-Khalil cewa ya roƙi cewa hasbiyallahu ya yi tasbihi ya roƙon Allah yana cewa inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al-baiti wa yutahhirakum tatheera. Shi kuma annabi Ibrahim al-Khalil addu'a yake cewa inni zahibu ila rabbi sai hadin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linurihu min ayatina kaga an ba shi ba ne mai ba idan muka dawo kan annabi Musa alaihi salam shi kuma annabi Musa munajati da Allah yayi da annabi Musa ai an faɗi inda aka yi a durusina aka yi ko a durusina aka yi amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi munajati da shi ai ba a faɗi ba a faɗi inda ma aka yi munajatin ba da aka je ma aka je wani wuri babban jakada wanda babu jakada irin su ai yi bazan ya huce nan ba manzo Allah sai da aka kai shi inda wani abu bai taba zuwa ba aka je aka yi munajati da shi munajatin da Allah ya yi tsakaninsa da annabi Musa an gaya mana shi eh amma kirka je ne nika ya Musa qala hiya asaya atawakkalu alaiha wa a'udhu biha ala jannati walli fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqiha fa zahi hayyatun tadigo eh amma da aka ji aka munajati da manzo Allah an gaya mana Allah ce fa auha ila abdihi shi ya sani shi ma shi ya sani agani to muqamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan suna da yawa wanda suke bayyana wato abubuwan da manzo Allah ya fice shi annabawa da na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi rahmatan lil alamin ba wani annabi da Allah ya aika shi ga alam baki daya kowanne annabi an aika shi ne zuwa ga al'ummarsa amma manzo Allah an aika shi ga kowa baki daya to yayin da manzo Allah koyi zaman an aika shi ga kowa ya zama rahmatan lil alamin to ya zama wajibi ya zama kuma yafi alamin ya fi kowa kenan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya daukaka ambatansa ba inda za ka faɗi Allah ba ka faɗi manzo Allah ba in ka zo ta hiya sai ka faɗi Allah ka faɗi manzo Allah yau da za a ce ga wanda bai shiga musulunci ba ya zo zai shiga musulunci in ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya shiru ya shiga bai shiga ba sai ya karasa ɗaya ɗanwar sannan zai shiga sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai shiga sannan Allah ya ba mu biyayyarsa da biyayyar manzo Allah ba wanda Allah ya yi masa haka sai manzo Allah man yuti rasula faqad ata Allah in ka bi manzo to ka bi Allah to anan za a fahimci maganar masu balaga ashe in ka bi Allah ba ka bi manzo ba ashe ba ka bi Allah ba domin ne domin rasula ne a biyayyar sai aka gabatar da rasula Allah ya gabatar man yuti rasula ba Allah sai ya yi man yuti Allah to ashe kaga anan idan ka bi Allah baka bi manzo baka bi Allah ba amma in ka bi manzo Allah ka bi Allah in ka bi shi ka bi Allah saboda bin manzo Allah shine bin Allah waye zai maka da bin Allah manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan Allah tabaraka wa ta'ala wato ya gwama bai'a wato shaffa ta manzo Allah da shaffarsa innal ladina yubai'unaka innama yubai'una Allahu illahi fawqa aydihim wanda duk ya shaffa da kai da Allah ya shaffa wanda annabi ya kai haka babu annabi da ya haka sannan Allah ya gwama buwayarsa da buwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul munafiqun yake walillahi izzat wa lirrasulihi wanda annabi ya kai haka sannan Allah ya gwama yaddarsa da yaddar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurdu ko kaga yadda Allah da yadda manzo Allah in kai yadda da in Allah wato eh in manzo Allah ya yadda da kai Allah ya yadda da kai sallallahu alaihi wasallam kuma haka ɗan uwa musan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna daga cikin al'umma wato take ci su saboda manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi a wannan zamani babu irin sa halitta da Allah ya tun daga farkon ta har ƙarshe ba ai kamar sa ba kuma ba za a yi ba to saboda girman sa mu ko muka samu daukaka ba al'umma kamar mu ba wata al'umma sai kamar al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani littafi da ya littafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani littafi da Allah ya aika to Allah ya kunshe shi a cikin wato alqur'ani shine littafin da Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to aka da abin da kake nema ka samu alqur'ani Abdullahi ibn Abbas sai kai da aka lalla ku ni na za ta bata idan na bude qur'ani sai in ganta saboda sanar alkurani babu abin ma farar na fi kitab ne sai duk wani hukunce hukunce da ya gabata yana ci duk wani hukunce hukunce na zamani yana ci duk wani abin da za a yi nan gaba yana ci a aiki ne harisul awar hadisin nan na Haritul Awar wanda Muslim ya rawaito yake cewa Haritul Awar shi ta wata ran na tafi zamanin Sayyidina Umar yana Amirul Mu'minin yake sai da gurbin jin gaida shi sai na huta ta gefen masallaci sai na samu mutane a cikin masallaci suna ta hira sai hankali na ya tashi yake da nazo na samu Sayyidina Ali sai Amirul Mu'minin ya kawo ku abin da yake faruwa yana ki shingida sai ce me ya har sai ai yanzu na huta masallaci mutane a ciki suna ta hira sai Sayyidina Ali ya tashi yana ki shingida shi yake yanzu har an fara yin haka sai ce wallahi ya Amirul Mu'minin an fara yin shi dama manzo Allah ya ga ya mu yace za a yi haka yace saka kunu fi Kano za a yi fitintunu za su zo a cikin fitintunu har da wannan sai na Ali ce sai na tambaye manzala idan irin wannan zamanin ya zo me ya mafita sai ce mafita shi ne alkur'ani ku kama alkur'ani fihi na ba uku wa khabaru ma qablakum wa lam ma ba yanku hukum ba ba yanku wa man hakama bihi adalla wa man khafa bihi falaja wa man kasama bihi wa man kasama bihi asfada ومن ثم سكت به هدي الى صراط المستقيم هو الذكر الحكيم ونور النبي وصراط المستقيم وهم الله المتين دوبون حديثي ne mai afashi ba ya kawo shi a rike a Qur'ani wa yi da wannan Qur'ani Allah sallallahu alaihi wasallam littafin da ya shafa kowanne littafi shi kuma manzo da ya shafa kowanne manzo mu kuma al'umma da muka shafa kowace al'umma saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Hausawa suna wani kirari in sun ga sharifi ko kiranin daidai ne sai daga Allah sai kakansa haka yake eh daga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake sallallahu alaihi wasallam sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jiza duk mu'jizozin da Allah ya yi wa annabawa ya ba manzo Allah mu'jiza da ta fita su kansu mu'jizozin wanda suke hissiye din ma ba ma ma'anawiye ba hissiye din waɗanda manzo Allah ya zo da su sai kaga ba wanda ya zo da irin su wanda ake ma'ana hissi wanda shike nan an yi su yanzu misali ai ana ba mu tarihi mu'jizar annabi Isa yana raya matacce ko rubul asma wal abrasa wa yuhil bawtin idin la ko mun gani ai ba mu gani ba labari muke ji amma mun gaskata saboda gashi ya zo alqur'ani ko amma ya huce mun ji labarin annabi Musa da Fir'auna ko in ya yadda sanda ta zama mucijiya in yasa hannu za a zuce zama mai haske zama fitila ya nutsar da Fir'aun a kogi ya yi kaza ya yi an ba shi ayoyi guda tara da sauransu mun ji kuma mun yarda saboda alkur'ani ya gaya mana amma mun gani to amma manzo Allah da yazo da mu'jizar alkur'ani mun gani ko mun gani ba wanda ba zai zo daga nan haƙƙi ya musa a ci zai ganta qur'anin nan ga shi baki ɗayansa Allah ya ce da laraba masu fasaha ku zo da aya ɗaya da qur'ani sun kasa ko sun da ma aka yi masu fasaha za a zo balare ne zo ya rera waka dubu ya rera baiti dubu irtijalan ba wai zo ma ya tsara ya rubuta ba kawai za a zo taro ya take ya rika waka sai ya yi baiti dubu a tsaye a take wani ya take a take karatu ɗaya wani ya haddace baban Ka'abu Zuhair bin Abi Sulma yana shugabantar mazaunin waka a sukul Zulmajar wani balarawa kawai ya zo ya yi waka sa baiti dubu a tsaye a wannan kasuwar kasuwa ce da suke ci duk shekara ya ce ga baiti dubu zan karanta wanda ya maimaita zan ba shi dina da dubu ya karanta can wani balarawa kawai ya tashi shi zai mayar ya tashi ya mai da baiti dubu kuma ya ɗora dubu tasa ya ce kuma wanda ya mai da wa'annan dubu biyu zai ba shi dina da dubu biyu can wani yaro ya tashi ya ce zai yi ya mai da dubu biyu kuma shi ma ya ɗora dubu tasa da ya gama wata mata tana ji sai ta yi gwada da ita ma za ta yi Zuhair ya ce ta yi sai dubu uku ta kuma ta mai da dubu ita ma guda ɗaya a fa wannan lokacin Qur'ani ya sauka aka ce su zo da aya ɗaya sai ana cewa su zo da sura aka ce su zo da mafi karancin sura aka ce su zo da sura ɗaya suka kasa sai wani ba wani shashasha da ya ba wai alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu zalabun awid wa hurdumu menene gashi nan ne ya shirme eh ba haka yi ba kawai haka qur'ani ba wanda zai iya wa qur'ani Allah ya ƙara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa mu ƙara san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu so shi so na haƙiƙa manzo Allah ya fi kowa da halitta manzo Allah ya fi shi sabar annabi adam ne annabi adam amma da sun jiye sai da zama ko shine uban annabi adam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana sauki yan uwa mu ba da himma mu ba da himma wajen raya wa'annan darare mu ba da himma wajen wato yin hidima a cikin wayannan darare na mawlidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an tashi yin kasida mu rika anshi kowanne anshi salati ne gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma kowa yin salati ga manzo Allah da hadisi ne ingantacce man sallallahu alaihi salatu wahidatan sallallahu alaihi wa ashra wanda duk yin salati sai Allah zai masa salati goma to da yake cewa wai kake cewa za ka yi salati in ka zo ka tsi ga salatin ka fassara ta wai salatin kai kake yi sai a gaje da ko salati gauran salati da yake ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ne kake ta Allah ka yi salati to akwai fallalar da tafi a ce kai ka ce Allah ya yi kuma Allah ya ce zan yi kuma in maka goma kai ba kai kai ba Allah ne ya yi masa kuma ya yi maka goma malamai suka ce salatin Allah kwaya ɗaya ya isa duk halitta rahama to an maka goma in kai goma za a yi maka ɗari a wata ruwaya in kai ɗari za a yi maka dubu idan kai dubu maza Allah ya ce da kafaɗarsa da kafaɗarsa za ku shiga aljanna to me kake so kuma ba abin da muke so illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana sauran sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fa tima wa bilik wa hadirin ma wa هذه الأسباب المستقيم على عدد حفظ الجمعية الحديث وعلى عدد حفظ الجمعية الحديث وعلى عدد حفظ الجمعية